Kasa da sa'o'i 48 bayan da babban tarayyar Najeriya ta ce ta raba gari tsakaninta da yan canji a Najeriya. Yanzu haka dai farashin dalar Amurka ya kai naira 300 akan kowace dala guda. Al'amarin da ya nuna ƙarin kusan naira 50 a yadda ake sai da shi a can baya. Tuni dai kungiyar yan canji ta Najeriya ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da wannan mataki da babban bankin tarayyar Najeriya ta dauka. Tana mai cewa matakin yayi tsauri matuƙa. Alhaji Aminu Kwadabe shine shugaban kungiyar yan canji a tarayyar Najeriya.
A halin gaskiya wannan mataki ya kawo raunana farashin darajar naira a cikin kasuwa. A cikin kwana biyu naira darajar ya kare da sama naira 30. Yanzu haka magana da nake a kasuwa, mutane yan kasuwa masu sau abubuwa daga kasashen waje suna neman ta 300 kuma ba su samu ba.
To yanzu ina mafita kenan.
To mu dai mafita mu yanzu muna neman ƙarin bayani daga ita bankin tsakiya. Don a lokacin da ta gabatar da wannan directive ta nuna cewa za mu iya so wa autonomous. So autonomous nan kuma sources din shi yana da yawa. Akwai hanyar banki, akwai hanyar yan kasuwa, akwai hanyar kamfanoni na mai da sauransu. Sun yadda muna mu je mu so wa'annan kudade daga kamfanonin gada na zana. A'a, daga wasu ne za mu fi, to muna neman wannan bayani daga wajensu.
To sai dai kuma kungiyar yan canjin ta bayyana cewa abin da ya fi damunta shine bayan mari kuma hadda tsinka mata jaka. Ganin yadda aka dora laifin tabarbarewa hada-hadar kudaden kasar akan ƴaƴan kungiyar, kamar da Alhaji Aminu Kwadabe ƙarin haske.
Mu ba sai da kudaden da Central Bank ta baya shine ya fi damunmu ba, amma a kodayaushe in aka samu matsala a riƙa nuna mu ne criminal, mu ne masu kaza, to shine gaskiya abin ɓacin ranmu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da kungiyar yan canjin ke shirin dauka tare da tattaunawa da babban bankin tarayyar Najeriya da kuma yan majalisun kasan zai haifar da da mai ido. In ko ba haka ba, naira za ta ci gaba da taɓarɓarewa musamman idan aka yi la'akari da karewar darajar albarkatun man fetur da Najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗen shiga. Baban ya jifirin murya Amurka daga Lagos.
Yeah.